wannan yana nuna da cewa Allah subhanahu wata'ala saboda ga sha'anin sunan ya dauki manyan abubuwan da ke faruwa a watan Ramadan duk da kafe alakantar da su da gafaran Allah ya kawo azumin yace wanda yayi shi imanin wata saban an gafarta mishi ya kawo kiyamul layli wanda yayi shi imanin wata saban an gafarta masa wanda yayi malailul qadar ya samu an gafarta masa to ashe babban sakon da watan Ramadan ke so ka samu shine kai aikin da Allah zai gafarta maka shine babban sakon kenan da ke cikin watan Ramadan kai aikin da Allah zai gafarta maka shi yasa ma a ce a cikin wani hadisi sai annabi ya ce duk mutumin da watan Ramadan ta shigo ta tafi da aikin da Allah zai gafarta mishi ba to Allah ka ƙara nisan kai daga rahama kenan wannan mutum ba shi da alkhairi saboda wata ne da babban kololon abin da ake so ka samu a cikin gafara to sai mutum ya sake da samu gafaran ba to wannan mutum ba shi da alkhairi shine sai aka ƙara koran shi aka ƙara izikiyan shi tafi ba shi da wani alkhairi tare da shi to sai ne shaka tsantsan kada mu fada cikin wannan a gefe guda kuma mu ƙara sa himma mu ci gaba da neman gafaran Allah cikin hanyoyin da ake samun gafaran Allah baya ga azumin baya ga qiyamul layl baya ga neman lailul qadr to yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya riki tuba ya cika aikin shi na alkhairi da tuba zuwa ga Allah da istighfari to yayi kyakkyawan cikawa domin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama aikin shi a duniya gabaki ɗaya shekara 23 yana shirye-shiryen koma zuwa ga Allah wani aiki Allah ya bashi a wannan lokacin sai ya ce fasar da ni hamdu rabbika wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba ka ci gaba da tasbihi kana neman gafaran Allah Allah ne yana shirye ya gafarta maka aiki ne fa dai yayi na da'awa ya isar da sakon Allah shekara 23 maimakon a ce to yanzu shikenan ka miƙe kafa to a'a sai aka ce fasar da ni hamdu rabbika wa astaghfiruhu yanzu ka ci aikin ka to kai ta istighfari saboda kurakuran da suka faru a shi Allah ya yafi abubuwan da aka yi daidai a ciki Allah ya cika maka ladan su ya karba daga gare ka to kaga sai mu cika da istighfari in mun lura da sallolin da muke yi a yau da kullum kana assalamu alaikum abinda kake fara shi ne astaghfirullah 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 bautan Allah fa kai ka kusanci Allah ne to amma kuma sai ka cika da istighfari aikin hajjin ka lokacin da ka je ka sako daga Arafa ka zo Muzdalifa aka ce to kuma atibu min haifa afaban nasu wastaghfirullah aikin haji ne ake magana in ka gama aikin hajjin ka yanzu ka gangaro daga Arafa an sako Arafa an gangaro daga Muzdalifa to ai ta dora da istighfari shi ma'ana dai aikace aikacin alkhairi gabaki dai idan ka cika su to ka cika su da istighfari kurakuran da kai a ciki Allah ya ji daidai din da kai Allah ya karba Allah kuma ya tsare maka daidai din da kai da ladan da ka samu Allah ya tsare maka shi kada Allah ya jarce ka da yin aikin da zai ruguza maka waɗannan aikace aikacen da kai na alkhairi kuma dan mutum yana iya shekara yana aikin alkhairi rana ɗaya ya rushe mutum zai iya yin wata Ramadana wata ɗaya yana aikin alkhairi yayi azumi yayi qiyamul layl yayi malailul qadr amma shagulgulan sallah na ranar ɗaya ga wata duk zai rubuto yan na aikace aikace na alkhairi saboda wani a lokacin nan kuma yana ganin cewa ai akuyan sai ka daure ka samu saki da haka sai ya koma cikin tsara da lalata da shegantaka matan da ba ta fitowa cikin mummunan shiga a ranar sai ta ga to ne ai da riga an gama azumi tunda an saki abokin ta shedan ga ta ƙara jaddada miki mubaya'a sai ta ƙara jaddada ma shedan kaji ka zo muna nan tare da an so a raba mu muna nan tare sai ta kira hijabi ce waƙi ne sai ta wuri da hijabi sai ta fito da adanta ta je wurin samarin ta je dakin samarin ta shiga je adinta ba abin da ya dame ta to kaga ta dauko alkhairi amma kuma a rana dai akwai yanzu ta rusa wannan aikin alkhairi to ko cikin maza ta samu wannan wani a ranar sallar nan zai ce shi sane ne sana'ar shi da haka zai dawo da sana'ar sanan nan gadan gadan wani shi kuma barasa ne sana'ar shi zai je sha barasan nan ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ba abin da ya dame shi to domin Allah ya tsare maka imani kar kai abin da zai ruguza maka aikin da kai to sai kai ta istighfari sai kai ta istighfari sai kai ta istighfari to a takaice dai kuma a takaice kuma a gurguje wannan ita ce ita kaitacciyar fadakarwa amma makafuri shine kawai wage kare kuma ga alhamdulillah na gan ku kun gani yanzu na san tambayar da za ku yi shin bayan ramadan za a dawo karatu ko ba za a dawo ba na san tambayar da za ku yi kenan to insha Allah ta'ala wannan an zo zai fito daga gurin malam Muhammad gari insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya ce mu sai mu bayan ramadan ba da dalili ba a dawo karatu da izinin Allah insha Allah ta'ala Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya shirye ta da mu da zuri'an mu gabaki daya Allah ya kara muku yalwa Allah ya kara muku buɗe Allah ya kara muku haske duk abin da ya dame mu a cikin rayuwar nan Allah ka sun kuɗe mana fitintunin da suka dame mu Allah ka daukace mana abin da ya dame mu na kunci da fitintunin da zubar da jini da salwantar dukiya Allah ka yaye mana irin fitintunin Allah ya yafi zunubanmu Allah ya gafarta kurakuran mu iyayen mu da malaman mu da waɗanda suka gabace mu da iman Allah ka yafe mu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi mu ma idan mu so mu tabo Allah ka sa mu cika da imani Allah ya tara mu a cikin dukkan alkhairi sauran bayani kuma insha Allah ta'ala sai bayan sallah nan dawo karatu insha Allah assalamu alaikum ladan barka da niyya ladan masha Allah